understand my country very well, having gone to school in the northernmost part of the country, a place called Sokoto, largely Muslim, different weather, different culture, and I come from the southernmost part of the country called Port Harcourt.
Wani sashe kenan daga cikin muryar marigayi Herbert Wigwe dake yawo a shafin sada zumunta na TikTok, inda yake bayani akan darasin rayuwa da ya samu, duba da cewa ya fito ne daga kudancin Najeriya a Port Harcourt, kuma ya karatu a yankin arewacin Najeriya a Sokoto, abinda ya ce ya bashi damar hulɗayya da jama'a da koyon ɗabi'u da al'adu daban-daban. Ɗaya daga cikin abokan karatun Mr. Herbert, wanda ɗan asalin jihar Sokoto ne, Ma'azu Ahmadu Suka, ya yi tsokaci akan haɗuwarsu a kwalejin gwamnatin tarayya ta Sokoto.
Herbert Wigwe ɗan ajimu ne, kuma house ɗaya muke SEOP house, wanda aka mayar Rima house yanzu. A lokacin da muka shigo Federal Government College 1976, muka shiga form 1, da shi muka shiga form 1. To amma 1979 muna maganan shiga aji hudu kenan, sai yayi transferring ya koma Federal Government College Warri, can ne ya karasa studies din shi. To Herbert Wigwe mutum ne wanda yake shiru-shiru, kuma mutum ne mai fara'a sosai, mai tsafta, kuma duk shekarun nan da suka wuce Herbert Wigwe siffar shi bata canza ba.
Wannan lamarin shi ya kara nunawa a fili irin muhimmancin da ke ga waɗannan makarantu na haɗin kan 'yan Najeriya, kamar yadda shugaban kwamitin amintattu da ƙungiyar tsoffin ɗalibai ta kwalejin gwamnatin tarayya da ke Sokoto Hassan Mahmud Maciɗo ke cewa,
kafin wannan ɗan kudu na shakkun shi zo arewa, ɗan arewa na shakkun ya je kudu, amma yanzu duk wanda ya yi waɗannan makarantun ne, wallahi ina tabbata ma ba dai a bashi labari ba, sai dai shi ya zama ya ba da labarin irin haba-haba da kuma irin kyakkyawan halaye da suka kawo mai kyakkyawan fahimta, ta yadda zai duk inda ya zauna a ƙasar nan zai cewa gida ce gare shi.
Duba da kyakkyawar shaida da wasu daga cikin abokan karatun shugaban bankin na Access suka bayar akan rayuwarsa, to koya suka ji da rashin nasa, Ma'azu Suka yana mai cewa,
gaskiya rasuwar Wigwe ya taɓa ni ƙwarai da gaske, duk da yake muna yara da muka rabu. Asa akwai wasu mutane waɗanda impact din su ko komin nisan su, rayuwarsu tana resonating da mutane.
Shi kuwa Hassan Muhammad Maciɗo ya bayyana cewa,
kimanin sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar shi, akwai wani tsokaci da yi da kira ga mutane da cewa a ɗauki rayuwa ba bakin komai ba, wanda bai da wannan cikakken natsuwa da sani ya kamata ba zai kalama irin waɗannan ba. Don haka gaskiya ina mai kyakkyawar shaida bisa ga irin waɗannan kalamai da kuma ni kaina hulɗayar da shiga tsakanina da shi.
A halin da ake ciki dai an buɗe rajistar yin ta'aziyyar marigayin a bankunan Access, inda jama'a ke zuwa suna sa hannu domin yin ta'aziyyar. Herbert Wigwe da matarsa da ɗansa tare da wasu mutane uku sun rasu ne a cewar wata jarida ta US Today ranar Juma'a 9 ga watan Fabrairu a wani haɗarin jirgin saman helicopter a yankin hamadar kudancin California. Tuni dai da jama'a suka fara ta'aziyyar rashin marigayin, ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, kamar yadda jaridar ta US Today ta wallafa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.